Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To dazu a wajen sanarwa na tuna cewa ashe mun shiga al-ashhurul haram. Watanni masu alfarma a cikin shari'a musulunci akwai wasu watanni guda hudu da Allah yake cewa minha arba'atun hurum illa idza tashhuru inda Allah na ashara sharan fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard sai Allah yace minha arba'atun hurum lalle watanni a wurin Allah tunda ya halicci duniya ya halicce su guda 12 daga cikin su akwai watanni guda hudu masu alfarma ta musamman waɗannan watanni su ne akwai Rajab wanda yake tsakanin wato Sha'ban tsakanin Jumadal Akhira da Sha'ban sannan akwai kuma guda uku a jere su ne Dhulqa'da Dhulhijja da kuma Al-Muharram su ne watannin aikin haji to yau dinnan a bisa lissafi muna biyu ga watan Dhulqa'da wanda yana nufin an shiga cikin kwanakin aikin haji kenan tun daga wannan lokaci har zuwa wajejan 14 ga watan Al-Muharram wato ran da ake gama aikin haji gabaki daya ga waɗannan watanni wasu watanni ne masu girma wasu lokuta ne masu alfarma waɗanda ake ninninka ladan ayyukan alkhairi a cikinsu ake kuma ninka zunubin ayyukan zunubi a cikinsu wannan daga cikin abin da ya kamata mu kula sosai a irin yadda muke kulawa da watan Ramadan watan Ramadan an saba da shi al'adar rayuwa ta hukunta cewa kowa ya san Ramadan ya zo to lokaci ne na musamman na samun damar yin ayyukan alkhairi to haka waɗannan kwanakin su ma suke lokuta ne na musamman na samun dama wanda duk aikin alkhairin da mutum ya yi a cikin waɗannan kwanaki ana ninnin kaladar su duk aikin da mutum ya yi na zunubi Allah ya tsare mu shi ma za a ninka zunubinsa wannan fa ba wai sai mutumin da ya je Makka ba muna nan a garin Kaduna din nan haka za a yi wannan hukuncin shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi faɗakarwa akan waɗannan watanni ya ce fala tadhlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kanku a cikin waɗannan watanni masu alfarma saboda haka ana so a cikin waɗannan watanni masu alfarma mu yawaita ayyukan alkhairi mu yawaita ayyukan da'a ko mu ƙara dagewa wajen nisantar ayyukan barna daga cikin abubuwan da ake so a yawaita a cikin waɗannan watanni akwai yawaita azumi wanda ya samu hali a waɗannan watanni ana so yawaita yin azumi inda ke yin azumi yau ki sha gobe ki yau ki sha gobe ki tsawon wannan wata na Dhulqa'da da shi da kwanaki 10 na farkon Dhulhijja to bawa yayi wannan zai samu lada mai yawa so dama shi azumi ɗaya ne daga cikin ibadoji masu bada gwaggwaɓar lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ce a cikin hadisul qudsi as-sawmu li ko as-siyamu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni nake bada sakamakon shi kullu amal ibn adam lahu illa siyam dukkan ayyukan dan adam nashi ne amma azumi na wani inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce yana barin abincin shi da abin shan sa da sha'awar sa wato dan ni kawai kini kuma zan bashi lada ba tare da lissafi ba saboda azumi kwaya daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai sanya a nisan ta fuskar mutum tsawon shekaru tafiyar shekara 500 daga wuta haka idan mutum ya samu hali a waɗannan kwanaki masu alfarma to a dinga yin azumi idan mutum ya yi azumi annabi Dawud to wannan shi yake don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin azumi shine azumin annabi Dawud shine a yau a ci abinci yau gobe a yi azumi sai zama a wata guda mutum ya yi azumin kwana 15 kenan idan mutum bai samu wannan ba babu laifi ya yi abin da ya sawwaka Litinin da Alhamis Litinin da Alhamis wata gida mutum ya sa ya samu guda 8 a wata idan mutum bai samu halin haka ba yayi abin da ya sauwaka akalla guda uku a cikin wata cikin kowane kwana 10 mutum yayi daya kwana 10 farko azumi daya kwana 10 biyu azumi daya kwana 10 na uku azumi daya kun ga shine kwanaki uku a wata kenan ko kuma mutum ya dunkula su guda uku yayi su a daidai kwana na 14 da 15 da 16 sune ayyamul bid lokacin da wata yake yin haske lokacin da farin wata yake fitowa dinnan wannan daga cikin abubuwan da ainihin wato ake so yi to musamman kuma aka shiga watan al-muharram wato afwan aka shiga watan zulhijja wannan kwanaki 10 na farkon zulhijja to suma ana so ayi ainihin wato ibadoji musamman ibadojin azumi din musamman kuma ranan arafa shine 9 ga wata ga wanda baya wajen aikin haji to ana so ya tarayya da masu aikin haji wajen ibada ta azumi wannan azumi guda daya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana kankare zunubin shekara 2 a sanadiyarsa to haka kuma cikin watan al-muharram shine watan da ke biye da watan sallah kenan shi kuma akwai kwanakin tasuwa da ashura shine 9 da 10 ga watan al-muharram su ma kwanaki ne masu falala ta fuskar azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci ashura kuma ya niyyar cewa idan shekara ta zagayo zai azumci tasuwa wato 9 kenan ga wata amma kuma sai Allah madauki sarki bai tsawaita rayuwarsa ba har zuwa wannan lokacin saboda wanda yake son cikakkiyar falala sai ya yi su duka biyu wanda kuma daya zai yi sai ya yi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikaci shine ranar 10 ga wata ina fata mun gane na biyu shine al-ijtihadu fi ta'a dagewa wajen ayyukan da'a na bauta Allah waɗancan ne da muka ambata da salloli na farillai da salloli na nafila da ayyukan sadaka da ayyukan da'a biyayyar iyaye biyayyar miji sadaka taimakon gajiyayyu daga cikin sadakoki masu falala da mutane galibi suke manta falalarsa shine sadakar ruwa mutum ya bada sadakar ruwa yadda yake zafin rana dinnan ko yadda yake wahalar ruwa dinnan a cikin anguwa idan Allah ya baki wadata da yadda zaki kina da borehole ko kina da hanya da zaki ke siyo ruwa tanki guda sai ki sadakawa da mutane shi ko ki saki famfo daga gidanki ki bada dama a zo a yi ta diba kar ki dinga fada ki dinga masifa ki dinga goyi kina cewa wallahi zan hana kuɗi ba ko kuma ana cikin diba kawai saboda wasu yara sun danye hayaniya ki kashe ki kama fada kina zantuka marasa daɗi wannan duk sai bata ladan babu shakka idan za a zuwa ɗibi ruwa a rijiyarki ko a famfan gidanki dole sai a dako rabici dole sai kin yi haƙuri dole sai kin gaba daidai ba to kin yi haƙuri ki kalli ladan da Allah madaukakin sarki zai bayar shine mafi alhairi fiye da wannan ainihin wato masifa da zaki ko wannan kashiri da zaki ko ki tarar da yaran mutane har a dinga miki tambari ana cewa ai maman suna na ai akwai masifa ko duk anguwa a san ga matsayin cake abin nan ce mara hakuri ce da dinga ba wannan bai da wani tasiri Allah ya kyauta saboda haka daga cikin sadakoki da ake so a kula da ita akwai sadakar ruwa sannan sai kuma sadaka abinci ciyar da abinci ga mabukata idan mutum yana da halin da zai ciyar da wani wato abin da zai sa a bakin shi na salati to kada ki wasa da wannan damar har abada kada ki wasa da wannan damar saboda girmanta saboda girman abin da ke cikin falalar ciyarwa ku duba ku gani da Allah ya bamu labari a ƙarshen suratul munafiqun وأنفقوا مما رزقكم الله ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الله يقول وأنفقوا كما كتير مما رزقناكم دقا بنا مكا أدرتاكو أدرتنا الله شيء باير كما شيء أمرني يقول كتير daga arzikin da muka baku min qabli an ya'ti ahadukum al-maut kafin mutuwa ta zo wa daya daga cikin ku dan mutun yaga mutuwa ga ta zo ranga ranga ya rasa yadda zai ya kubuce mata sai ya fara cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya allah ka muna alfarma mana a jinkirta mun wannan mutuwa zuwa wani dan kankanin lokaci a bani koda kwana daya koda awa daya koda mako daya in yi kyauta in yi sadaka in ciyar fa asaddaka bai ce a bani dama in ƙara yin sallah a bani dama in karanta alqur'ani a bani dama in je majalisin karatun gobe duk wannan ba shi aiki ne ba lokacin sai mutum ya ambaci aikin da shine mafi ba da nada a irin wannan yanayi shine dare shine fa asaddaka in yi sadaka wa akum min as-sadiqin in zama daga cikin mutanen kirki Allah ya ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idza da'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal ai ko Allah shi kam a tsarin sa baya jinkirta ba wata rai idan ajalin ta yayi Allah baya jinkirta wata rai idan ajalin ta yayi wallahu wallahu alim wallahu qadirun bima ta'mal Allah yana sanar da abinda wato kuke aikatawa saboda haka mu dage wajen yin ayyukan da'a a lokacin da muke cikin halin lafiyar mu muke cikin wa'ayin mu muke cikin hankalin mu muke da dama da rai sai wannan dama tana iya kubucewa sanadiyar in Allah ya so ta rasi mu ce gari mai wai gari ma bai da wannan wadata da zai wannan abu da yana da wadata da zai iya yi bai yi ba yanzu kuma babu wadatar ko ko mutanen da ya kamata ya ba yanzu kuma su ma san hakura ba sa bukata abin hannunki ko kuma Allah ya wadatar su waka yana cewa man yakula fadli fa yabqal bi fadlihi ala qawmihi yustaghna anhu wa yuzmal wanda Allah ya bashi baiwa na arzikin da zai yi kyauta amma sai ya zama marowaci yake baiwa mutane wannan abin da Allah ya bashi to daga nan za su wayi gari sun wadata sun haƙura da abin hannunki sai su dora wato azam su dora yi miki zambo ai ta labarin ki a matsayin marowaciya mara kirki mara zumunci wanda bata san annabi ya faɗa ba to a lokacin ba su da bukata ba za su zo su karɓa ba kun kice zaki ba su ko kuma zama ki gansu ba ko kuma su ma suna da abin hannunsu to sai mutum ya zama cikin damuwa da ainihin wato nadama don haka a kula da bayarwa a lokacin da ake da shi da kuma lokacin da masu bukata suke wanda Allah yake cewa lina fi abwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum cikin jikin hasu mutanen kirki wanda a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne lis-sa'il ga wanda ya zo ya roƙa ya ce a taimaka mini wal mahrum da wanda ma bai roƙa din ba amma an san yana da bukata an san ya cancanta amma bai samu damar da zai faɗa ba ko kuma yana ma jin nauyi ba zai iya faɗa ba watakila yana cikin wanda Allah yake cewa yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf wanda wawa sai ya dauka ma mawadata ne waɗannan mutanen saboda yadda suke da kamewa ba sa iya ba su roƙa amma kiki observing kin fahimci cewa suna da bukata kiki dauka ki ba su waɗannan ayyuka a waɗannan kwanaki da ake ce mu kwanakin watanni masu alfarma ladan su ana nan nan kashi to haka nan kuma a al-ikhtaru min adh-dhikri wal haylala wal hamdala yawaita zikiri da ambatan Allah da gojewa Allah a kamar da muka ambata a dazu shi zikiri in kana neman wani abu wanda yake saurin raya zuciya to ka nemi zikiri kuma wani abu wanda yake cika ma'auni kalmomi kadan kamar da hadisin Bukhari ya nuna kalimatani khafifatani ala lisani habibatani inda rahmani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kalmomi ne guda biyu waɗanda suke masu laushi a baki ba su da lauyi a bakin mutum sannan kuma Allah yana san waɗannan kalmomi sannan suna da nauyi a cikin ma'auni subhanallahi wa bihamdihi shine kalma da yake nan subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah kuma ina gode mishi sarki ya tabbata ga Allah ne girma waɗannan kalmomin guda biyu da zaki faɗe su ba karmala da zaki san ba jibirin ladan da aka faɗa game da faɗan la ilaha illallah da safi kafa ɗari la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir idan kika faɗi wannan sau ɗari a rana Nabi sallallahu alaihi wasallam yace a ranan babu wanda ya samu irin ladan da zaki samu sai wanda yayi wannan aikin kuma yazo da wani aiki to ga sunan da ire-iren su da yawa duk ga sunan a cikin dan littafin nan ne albarka hisnul muslim ko tun muna da shi muna ma da soft copy galibi a cikin wayoyin mu to ne kuma mai tallalla tsauyoyin nan wani latsi na tsala kan da ba shi da wani ma'ana mu ci gaba da amfani da waɗannan a damammaki wajen samun damar aikata ayyukan alkhairi abu na gaba shine kamar da muka mata al-istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ni da kaina ina neman gafara Allah kuma in tuba gare shi a kullum akalla kafa 70 ko kafa 100 wannan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda shi Allah ya ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya ce ya gafarta mishi abinda ya gabata da abinda zai zo na zanuban shi inda ma zai yi zanuba to Allah ya riga ya gafarta masa to shi ne yake yin wannan istighfari shi ne yake wannan dagewa wajen bauta har matarsa Aisha radiyallahu anha ta take ce masa isa kake yawaita ibada kake tsananta wa kanka bayan Allah ya ce ya riga ya ce maka saboda ka huta wa rayuwarka ba sai ce ya Aisha afala akunu abdan shakura haba Aisha ki miki ga ya dace na kasance bawa mai godiya ga Allah ba to kullum ki dinga tuna wannan kima ki dinga tuna ni'imar da Allah ya miki ni'ima mafi girma da Allah ya miki shine da yake mu'mina Allah ya yake musulma kika taso yadda Aisha take cewa na taso na tarar da babana da mamana akan addinin musulunci kawai na sanin su ban san lokacin da ƴan gidanmu suke yin kafirci ba ki ga wannan tagomashin da Allah ya mata mafi yawan mu nan Allah ya mana ko da muka taso tun mun ga iyayen mu suna sallah kakanninmu suna sallah kakannin kakanninmu mafi yawan mu nan ba za mu iya ba da tarihin su wane ne na sama-saman kakannin wanda suka tuba suka shiga musulunci ba musulunci ya zama kusan kowa ma a harkar sani yadda aka haife ki misali a matsayin Bahaushiya ko Kaduri ko Banufiya ko Mufullatana har kuma aka haife ki a matsayin musulma to wannan babu darajar da Allah zai mutun kamar wannan domin haka Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun annabi Allah ya ce wa ana awwal muslimi jannat Musa alayhi salam wato ka zama musulmi to Allah ya gama maka duk wata falala da zai maka domin wani na nan ko wata na nan wata kila ta fi ki wadatar kuɗi ta fi ki kyan halitta ta fi ki lafiyar jiki ta fi ki sanin duniya amma kuma ita ba ta sallah ta kura ce to duk wannan abin da ke ciki abin banza ne matukar Allah bai lullube ta da rahamar da ta samu ta tuba ta fara sallah ta faɗi kalmar shahada ta fara sallah kafin ta mutu ba tana mutuwa shikenan ta yi asara wannan rayuwar ta ta kuma asara lahirarta duk wanda ya sake ya mutu ba musulmi ba ta ya shiga uku ya lalace kamar yadda Allah yake cewa ainihin wato wanda wa innahu man tudkhil an-nar faqad akhzaita wa man zuhziha 'ala an-nar wa udkhil al-jannata faqad faz wanda Allah ya shigar da shi cikin wuta to Allah ya gama mishi duwar wulakanci ya gama wulakanta wanda kuma Allah ya tsane shi daga wuta ya sa shi a cikin aljanna Allah ya ce faqad faz wannan ya rabauta Allah ka samu a cikin aljanna ka tsare mu daga wuta shi yasa wani mutum din nan da yayi gajerar sallah suka yi rigima da Imam Mu'adh bin Jabal da aka rubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce mishi to kai da kai sallar ka takeitacciya me ka karanta yace ni na roki Allah yana ce sana aljanna kai sana wuta aljanna nake nema ina jin tsoron wuta yace ni ba zan iya irin wannan doguwar addu'ar da kake ba kai da Mu'adh aini la usinu dandanataka wala dandirta mu'ami na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi annabi ya murmushi ya ce ala hadha mudaddid kuma duk doguwar addu'ar da kaga muna yi inda kake ganin an dade to akan dai wannan abu ne neman aljanna da neman tsari daga wuta to wani ne shiga aljanna shi ne wanda ya mutu musulmi da imani ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da zai iya da aikin alkhairi sai Allah ya shiga da shi aljanna da rahmarsa wani ne mai shiga wuta shine kafiri wanda bai yarda da Allah ba bai yi Allah ba bai yi aikin da Allah ya daura mishi na imani da sauransu ba to wannan duk wanda ya bari ya mutu bai tuba ba sai ya shiga wuta haka kira Allah ya baki damar da ya halice ki a musulma to Allah ya gama miki duk wata falala ko baki da ko sisi ko ba ki taba haihuwa ba ko baki zaman lafiya da mijinki ko ba baki samu mijin aure ba komai talaucin ki komai wahalar gidan haya komai yunwa komai mai wata garabar rayuwa to garaba ce komai wucewa ce rashin lafiya rashin zaman lafiya rashin kuɗi rashin aure rashin haihuwa rashin kaza ko menene to ki kwatanta shi da rashin imani to shi ne mafi girman musiba mafi girman musiba to sai Allah ya tsare ki daga wannan mafi girman musiba to ki gode wa Allah ki dauka Allah madaukakin sarki ya miki baiwar da bai yi ba wasu ba suna nan da ido biyu su da kullun su biyu da kwakwalwar su lahum qulubun la yaqawluna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ga kwakwalwa ga ido ga kunne amma ba sa jin gaskiya ba sa ganin ta ba sa fahimtar ta wani ma idan a ilimin duniya ne sai a ce babban masani ne shi kirkiro ka ko babban kwararren likita ne duk galin ka zuwa na ba wanda kai shi ne CS amma kuma kafiri ne to me amfani wannan wanda ya kasa gane Allah ɗaya ne so da haka wannan ni'imar da Allah ya yi mana ni'imar cewa mu musulmai ne ta tantance mu gode wa Allah kuma da haka to irin na annabi da ya ga Aisha afala nakunu ibadan shakiri me zai hana mu zama bayi masu godiya ga Allah kenan wato kuma mu kasance bayi masu godiya ga Allah madaukakin sarki Allah yana son bayi waɗanda suke godewa ni'imarsa kuma godiya ga ni'imar Allah ana yi ta ne a aikace ni'imar da Allah ya baka ka sarrafa ta zuwa aikin da idan dukiya ce idan lafiya ce idan ilimi ne idan mulki ne ko shugabanci ko karfin fada aji duk wata dabara da Allah ya baka gode ma Allah shine sai ka sarrafa ta zuwa ga abinda Allah yake so ina fata mun gane saboda haka mu dinga tuna wannan magana afara akunu abdan shakura shin bazan zama bawa mai da'a ba abu na karshe shine tajannabul ma'asi guje ma sabar Allah mun ambata a wancan zama na farko cewa shine dayan kifa da wato bayan mun tsaya kan ayyukan da'a to kuma sai mun guje ma ayyukan da Allah madaukakin sarki ya hana dukkan ababen da Allah ya hana daga cikin manyan zulubai su ne wato kaba'ir kenan shirka kashe yaya shan giya zina cin riba saɓa wa iyaye da sauransu waɗannan guda bakwai ɗin da ake cewa mubiqat a guje musu sannan sauran abubuwan da aka haramta cikin ma'asi da manyansu da ƙananansu duka a guje musu idan kuma mutum ya ganji wani daga cikinsu to ya gaggawar tuba da kuma zuwa ga Allah da nadamar abin da ya yi to wannan yana daga cikin ayyukan da ake so bawa ya tsayu a kai a kodayaushe sannan kuma ya tsayu da kai a kai tsayuwa ta musamman a waɗannan kwanaki da aka shiga na kwanaki masu alfarma na watanni masu alfarma wanda Allah yake cewa fastaqim kama umirta waman taba ma'ak ka tsayu akan addini kamar yadda aka umurce ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da kai da waɗanda suka tsayu suka tuba tare da kai mu tsayu akan addinin musulunci a koda yaushe mu kuma tsayu akan biyayya Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mu ci gaba da sauraron malamanmu muna neman fatawa a wajensu muna neman wato su gaya mana abinda Allah ya sanar shi su dan mu tsayu akan addini nagari saboda mu tsira a wannan rayuwa kuma mu tsira a wurin Allah madaukakin sarki ranar gamuwar mu da shi to gaskiya yanzu dai yayi surutun daga yacin ka ko ba kai a wadannan magana ta malam malam an kullika to yayi saka yawa abu da rafa dadi Allah ya ba mu lada Allah ya ji mana kurakurai Allah ya sa mu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله